There's a rose on you, I never seen her there before. She's a pretty sweet thing, the kind of woman you adore. There's a rose on you, I never seen her there before. She's a pretty sweet thing, the kind of woman you
da 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 da